du'a darzish shaitani wa waswasihi, addu'ar koran shaitan da koran waswasin shaitan. Jama'a akwai shaitan ba, akwai shaitan kuma akwai waswasin shaitan. To ga abin da ake koran shaitan da shi, baya san wadannan abubuwa. Abu na farko al-isti'azatu billahi minhu, neman tsari da Allah daga shi shaitan din. Wannan riwayar Abu Dawud ne da Tirmidhi. Ka rinka cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, idan ba gane ba. Duk wanda yake yawan yin auziya to yana da wata kariya ta musamman tsakaninsa da shaitan. Makami ne, kamar yadda ka san duk wanda yake face shelters sun rubu zai zauna inda yake ba, inda shelters din mai kyau ne, saboda baya san me, baya san wannan. To duk wanda yake yin auziya to yana koran shaitan ne cewa kai ya zauna wajensa. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, kani matsalin Allah ubangiji ya tsare ka daga dukkan zungurin shaitan da tabarwar shaitan da halakarwar shaitan, kuma ka nemi kullun Allah ya tsare ka kada shaitan ya kasance inda kake. Abu na biyu al-adhan, kiran sallah. Wannan riwayar Abu Huraira ce cewa duk lokacin da aka kira sallah to shaitan yana gudu. Shaitan a duniya yana cikin abin da baya so kiran sallah, sai kwarai ku da gaskiya. Shi sa malaman ruqiya suke cewa yayin da aka zo mutum Allah ya jarrabe shi da aljani yana damunsa, to a kama kunnensa ai ta danna mai kiran sallah, wallahi kaza ka ji wani aljani yana ihu na fita na fita na fita. Ka duba gaskiyar annabi malam, dan zaka zauna kana ce mai ka fita ka fita ka fita bare ma sallah dai, kuma amman ka danna kiran sallah. Kira sallah a dama ka, kira sallah a hagun ka, kira sallah a dakin ko a ce ana sa kiran sallah ko a waya ne, ko kiran sallah yake tashi a gida, to kamar ana koran shaidanu ne daga wurin. Kuma daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira ya rawaito hadisi cewa manzon Allah yana faɗa, riwayar Imam Bukhari da Muslim riwaya sahihiya cewa duk lokacin da ladani ya kwalla kiran sallah adbara shaitan wa lahu duradun, shaitan zai juya yayi ta tusa put put saboda tsabar gudu. Haka annabi ya faɗa, ya juya yana ta tusa. Ka san me amfanin tusar? Wai ke ta ce wai wai shi a haukar shaitan, wai karar tusan ta za ta hana a jikin sallar. La dai yana fara kiran sallah to shaitan zai danna da gudu sai rinka sakin tusan yutu tu. Mun kuma Allah ya taimake mu ma ba ma ji shi a haukar sa ai yayi tusa, sai dai a ji karar tusan bara a ji karar kiran sallah ba. To wannan malam in dai ba annabi ne ba ka labari ba ai sai ka biya ne, amma haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baya so shi ya ji kuma baya so wani ma ya ji. Idan aka gama kiran sallah sai ya saki dawowa, ka ji taurin kai. Ladan yana gama sai ya dawo, kuma ana fara ta da iqama sai danna da gudu. Kafin ta da iqama tana da kama da kiran sallah, sai saki dannawa kuma ya ci gaba da sakin abar. Ana gamawa kuma liman ya shiga adirin sau sai ya saki dawowa. Wanda Allah ya ce idan ya zo sai ya shigo hatta yahtura bain almar'i wa nafsihi, sai ya shiga bayan ya gudu ya dawo din, to shine sai ya fara sama wani tunani, kuma kana ana kabbar sallah kana Allahu akbar nan, sai a debe ka a tafi da kai Mandawari, a tafi da kai Kaduna, tafi da kai Zaria, kai ne a Saudiya, kai ne a China inda za ka kake tsaro kaya, kai ne a ofisinka, kai ne a gidanka, wataƙila yara sun bata ma rai, kai ne a can gaba ɗaya har a idan da sallar kawai dai kai dai kawai kana ruku'i ne kana sujada, amma wallahi hankalinka baya ma kanta. Ai shaitan ya baran ce to ya gama da mu ba, amma fa ya cuce mu. Wallahi malam sau da yawa za a zo a yi sallah, malam Allah kai mana afuwa, Allah kai mana afuwa, ka zo a kabbara sallah har a yi ta a gama, wallahi tunanin wani abu kake yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, nastaghfirullah wa natubu ilayk, annabi yana faɗa cewa daga cikin mutane akwai waɗanda in sun zo sallah suna samun cikakken ladan sallah, akwai wanda in sun zo sallah a jami'i fa suka yi su samu rabin ladan sallah, akwai wanda in sun zo kwata suke samu, akwai wanda suke tashi ba su da komai yanki. To daman iya kama ubangiji, iya tunanin ubangiji da kai, iya karfin ladan sallah ka. Yanzu mutum 20 za su yi sallah a nan sahun, wallahi malam sai ka tarar da wani mutum shi kadai duk ya fi saladan sallar, saboda shi idan ya zo sallar sai yana nutsuwa, kaji ko, yana nutsuwa kurin abinda yake karantawa yake tunani, ko karatun da liman yake yi yake bibiya yake tunani me Allah yake faɗa, ko kuma lahirar sai yake tunani yana ganin kamar yana neman Allah ya fi masa. Wato sai mutum ya zo ya kabbara sallah.